wani wadda muke
a bar gwani ta gude nikini niyetna na medan na deran nana anta da annishido ajewaye makarwaye zanzin zanzashin
si musaida
mai musanaiti da wuni zanzin shi hunwi
da yan shara
kil share tanda aduwaten aduwan karrasne
sigini
to binta nana yas ishghal madanawa da ta gaimitnam intantut munin ka hasta shadawa shi hunwi
kawai rami ne zai
anu da dai taga asti braga mustlebarar ta takasa du tafaga shi tawai amma zawur tlebarar kudba da takla ragafnak man nagda tawiya tangala takal ta dodo me da takum musnat tinazin sanat ta madda samosa mar da takal sanat ta mar arda gaba sanat ta mar wanda wazan zin ta
manaketal kasan atta tagga tlebararan un shalan dirim
kishi daya ni da rai
ta dodo me da takum mus yadda da ganna ile shin shaga ta barar barar ajul wasul tuguta gare atasindu ni shadaw da kashwar wente yishil kudba ni
wali ne hemin ni ta
mini alq wat garawa isuk simugnu
askiya ci naki
asti da tasukil kam alorien tagro qutarmat ajul wati jawe maqar atagro qozatmat sadisatmat ajul wasul ti dewe maqararwa mero kudba ta zedar nak shido karada ci dodo medana ci kum musen arwa weda sada ngulee turcin nazunzi ashghalwa nak mane ne weda smose lana tagu
kuma na biyar ina yi
lan tutududan wani tagin shagalwa manaket nawan
a akwai mata
lan tutududan cin tagin na shagalin kanwa marda de na mosu mosu tutududan na stuna tugu ile kada wata murna wata zlefa arwa le shagat addan na sanya hade giwa
to eges da shagalwa at shaksha bararan nam
gaskiya muna yi
cin tutun tagin shagalwa alga wurge na kashicin ajul washi garu yafi aswur garu nakta tilat artin nazan ashin nazunze addan zunzart nicha
tigis mosilan da shagalwa da furtete bararan nam tigarwa tun fatiya da has
wallahi ni dai kawai
wallahi nakka has marda amma sur ge da cha ashwa alcha ishilsha shagacin warasin sai wala asar zama to maglawinin nicha nilsha ige ta kute gazaci dawo cin cer khalas
ni sabga kawai shi
sidi